Mai sauraro sunana Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 5 karkashin jagorancin Honorable Justice Usman Na Abba inda kotun ta sanya ranar 28 ga wannan watan domin zartar da hukunci a kunshin zargin nan wanda gwamnatin Kano take yi wa malamin makarantar nan Abdul Malik Tanko da mutane biyu. Gwamnatin Kano dai ta gurfanar da Abdul Malik Tanko da laifin wato yin garkuwa da dalibarsa mai suna Hanifa a kimanin shekaru 5. An kuma zargi cewar shi Abdul Malik yayi garkuwa da wannan daliba tasa daga karshe ya kashe ta, ya gina rami a cikin makarantarsa, ya binne gawar. Sai dai Abdul Malik Tanko ya musanta wannan zargi da ake yi masa tun da farko. Lauyoyin gwamnati sun gabatar da shaidunsu, sun kuma kammala kawo shaidu waɗanda ake tuhuma su ma sun kare kansu. A yau an yi jawabin ƙarshe inda lauyan gwamnati Lamido Abba Soron Dinki ya roƙi kotun cewar ta zartar da hukuncin kisa a kan shi Abdul Malik Tanko da Hashim Isiyaku. Su ma bangaren waɗanda ake tuhuma sun yi martani na jawabin ƙarshe. Daga ƙarshe kuma kotun ta sanya wacce rana da muka ambata ta 28 ga wannan watan domin zartar da hukunci a wannan shari'a ta Abdul Malik Tanko wanda ake zarginsa da laifin hallaka Hanifa. Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jihar Kano mai lamba 5 wadda take cikin sakatariyar Audu Bako.